الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ƴan uwa muna jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda ya sake hada mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Mutaaddibin domin ci gaba da karatukan mu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqamata Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala a yau muna 15 ga watan Al-Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 13 ga watan 8 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta 20 wanda ake kiranta da suna al-farqiya wanda dai da fatan an bibiyi waɗannan baituka an fahimci wane ne sadaukin nasa an gane ko wanda kuma karshe dai Allah ya masa rasuwa yazo ya nemi taimako da agaji domin ayi ma wannan mamaci likafani duka dai kinaya ce darasi na yau insha Allah ta'ala zamu tashi farkon makama ta 21 قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة الحادية والعشرون الرازية ما لم الله يجيك أنسى نابدا وأن مقامة جيتا عشرون دايا ودى أكي كيران تدسونا الرازية وأن أكي مشهور wani malami daga cikin malaman tafsir wanda yana kai dangane wato zuwa wannan murni shine Fakhruddin Razi an gane ko wanda yake da tafsir mai suna Mafatihul Ghaibi malamai suka ce kullu wani fihi kullu shay'in illa tafsir komai akwai a ciki amma banda tafsiri an gane domin mutakallim ne haddatha al-Harith ibn Hammam al-Harith ibn Hammam ya bada labari annahu qala shi yake fada unitu mud ahkamtu tadbiri wa araftu kabili min dabiri bi an usjiya ila al-ibad wa uljiya al-kalima al-muhfizat wato al-Harith ibn Hammam yake fada yake cewa unitu an kula taddani ko kace an himman taddani lafazun unitu min al-inaya ne idan aka ce inaya shine bibiyar abu da kula da shi da bashi muhimmanci wanda dai duk wanda ya karanci ar-risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani tun a cikin muqaddima ya wuce da wannan kalima fadarsa da yake cewa wa aula ma uniya bihi an-nasihuna wa ragiba fi ajrihi ar-ragibuna isalul khairi ila qulubi auladil mu'minina to shine yace unitu wato an kulatar da ni ko kace an himmantar da ni mudh ahkamtu tadbiri tun lokacin da na kyautata tafiyar da lamarina idan aka ce at-tadbir shine tafiyar da lamari ma'ana mutun ya ringa lura da abin da zai je ya zo duk wani al'amari in ka sa gaba to ka tsaya kai nazari kaga menene karshen sa wannan shine ake kira at-tadbir wa araftu qabili min dabiri wato na sani abin da ke gabana game da abin da ke bayana a takaice kinaya ce na san menene zai amfane ni game da addini na ko rayuwata domin na kusace shi kuma na san menene zai cutar da ni domin na nisance shi shine yace wa araftu qabili min dabiri na sani abin da ke gabana game da abin da ke bayana menene aka kulatar da shi aka himmantar da shi shine yace bi an usgiya ila al-ibati kenan an kulatar da ni da na karkata jina ila al-ibati wato izuwa wa azka lafazin al-ibat jam'i ne na iba idan aka ce iba wa azi ko ka ce gargadi shine yace bi an usgiya wato da na karkata jina ila al-ibati wato izuwa sauraron wa'azi lafazin usgiya an ciro shi daga al-isga idan aka ce al-isga shine mutun ya karkato jinsa domin ya ji menene za a fada masa kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada a cikin suratul an'am walitasga ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati waliyardaw waliyaqtarifu ma hum muqtarifun wa ulqiya al-kalimatu al-muhfizat kuma danna jefar da kalimomi waɗanda suke masu fusatar da mutum duk wata kalima wadda za ta motsa mu fushi to an cusa mu so da kauna wato na in jefar da ita shine yace wa ulqiya al-kalimatu al-muhfizat dan na jefar da kalimomi waɗanda suke masu fusatar da mutum li atahalla bi mahasinil akhlaq wa atakhalla mimma yasmu bil ikhlaq yace danne ma kaina qawa da abinda zai bi mahasinil akhlaq da kyawawan dabi'u wa atakhalla kuma danna wuhinta mimma yasmu game da abinda ke alamtawa bil ikhlaq wato da aibi lafazin al-ikhlaq masdar ne na akhlaqa thawbu ikhlaqan ma'ana tifa ta tsufa wanda tsufa aibi ne shine yace li atahalla wato danne kawa bi mahasinil akhlaqi da kyawawan dabi'u wa atakhalla nawhinta mimma yasmu game da abin da ke alamtawa bil ikhlaq wato da aibi lafazin yasimu min as-sima ne idan aka ce sima alama kenan wa ma ziltu akhuzu nafsi bi hadha al-adabi wa ukminu bihi jamratal ghababi yace wa ma ziltu bangushe ba akhuzu nafsi ina ladabtar da zuciyata bi hadha al-adabi wato da wannan ladabi wa ukminu bihi jamratal ghababi kuma ina buce garoshi na fushi wato da wannan ladabi wa ukminu bihi jamratal ghababi ina buce wato garoshi wanda yake na fushi bihi da wannan ladabi. Lafazin ukhmid masdar insa shine al-ikhmad, ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fa ma zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Sai ka komo cikin suratu Yasin, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Shine as-samau al-ibn adiya a cikin waqar sa yake cewa, wa ma ukhmidat narun lana duna tariqin wala dhammana fil nazilina nazilu. Yace wa ma ukhmidat narun lana duna tariq, yace mu fa, yace wutar gidanmu ta girka abinci ba a taba buce ta duna tariqin ba tare da wani bako wanda yake mai zawwa a cikin dare a kai tsaye. Wala dhammana fil nazilina nazilu, babu wani bako da ya taba zargin mu ya taba aibanta mu daga cikin bakin da suke zawwa. Sai yace hatta sarat tatabbu fihi ibaan wat takallufu lahu hawan muta'an. Yace hatta sarat tatabbu, yace har aka kai dabi'antuwa fihi a cikin wannan ladabi, sara ibaan ya zame min shine dabi'una. At-taqabbu ka kallafa ma kanka dabi'ar da baba da da baka da ita. An gane ko koya ma kai dabi'a, in ma dabi'a ta gore ko dabi'a wadda take ta banza. Shine yace hatta sara taqabbu fihi ibaan, yake cewa har wato kokarin dabi'antuwa a cikin wannan ladabi ya zame mun shine dabi'una. Wattakallufu lahu, wato kallafa ma kai saboda shi ya zamanto mun hawan muta'an, wato shine san zuciyata wanda yake abun biya. Falamma halaltu birrayi, lokacin da na sauka birnin rayi, rayu tana cikin iraqul ajab. An gane ku? Shine yace falamma halaltu birrayi, lokacin da na sauka a birnin rayu, wa qad halaltu hibal gayyi, yace tabbas na kunci igiya tabata. Shine yace a wannan na kunci kenan igiya wadda take tabata, wanda karmu manta alhiba, wato ita ce igiya wadda suke dan sanyawa mutun ya kulle tsakanin kubrinsa da bayansa lokacin da mutun ya zauna, zaman da ake kiran shi alhitiba ko ka kiraye shi alhubwa. An gane ku? Shine ake kira igiyar da ake sawa, ita ce ake kiranta alhiba. Shine yace wa qad halaltu hibal gayyi, yace hakika wato na kunci ima kaina igiya tabata. Ga ya can katta bayyana rushdu min al-gayyi. Sai yace wa araftu al-hayya min al-layyi, nasani gaskiya wato game da ƙarya. Ma'anar kenan al-hayyu wal-layyu, wa araftu al-hayya min al-layyi, wato nasani gaskiya min al-layyi, wato game da ƙarya. Sai yace ra'aitu biha dhata bukratin zumratan fi ithri zumrati, yace wata safiya sai naga wata jama'a a sawun wata jama'a, wa hum muntashiruna intishara al-jarad, wato sun watsu irin yadda fara take watsuwa. Lafazin zumra wato jam'un sa shine az-zumar, ga sura ta musamman suratu zumar, a cikin ta Ubangiji ta'ala ke fada wasiqal ladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Shine yace ra'aitu dhata bukratin, wata safiya sai naga zumratan, wata jama'a fi isri zumrati, asawun wato wata jama'a kenan, wata jama'a ta wuce kuma wata na biye da ita. Wa hum muntashiruna intisharal jarad, wato sun watsu akan titina irin watsuwa ta fara. ga yakan fadar Allah subhanahu wata'ala fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur khusha an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir wa mustannuna istinana al-jiyad wato suna sassaka irin sassaka ta ingarmun dawakai lafazin al-jiyad jami'i ne na jawad idan aka ce jawad ingarman doki ga yacin fadar Allah subhanahu wata'ala wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwa idh urida alayhi bil ashi safinatul jiyad wa mutawasifuna wa'idhan yaqsudunahu wa yuhilluna ibn sam'un dunahu yace wadannan jama'a suna siffanta wani mai wa'azi yaqsudunahu wanda suke nufatarsa an gane ko yaqsudunahu suke nufatarsa a wannan lokaci wa yuhilluna ibn sam'un dunahu yace kai har ma wani shahararren mai wa'azi wanda shine sautul hikima a zamaninsa kina al-Sheikh Muhammad Kabiru Gombe na wancan lokaci kun gane ko sautul hikima domin a wannan lokaci babu wani wanda yake goni a wajen iya wa'azi sama da shi Ibn Sam'un Ibn Sam'un shine Abul Hasan Muhammad Ibn Ahmad Ibn Isma'il Ibn Isa wanda aka fi sanin sa da Ibn Sam'un al-Wa'ir shine yace wa yuhilluna ibn sam'un har ma suna aje ibn sam'un dunahu cewa bai kai ba wannan mai wa'azi da za su je gunsa a wannan lokaci sai yace falam yataka adni listima'il mawa'iz wa ikhtibaril wa'iz yace bai tsananta ba akai kuma kace falam yataka adni ai bai zaman tuba wani lamari mai wahala a kaina listima'il mawa'iz domin sauraron wa'az wannan listima'il mawa'iz wato domin sauraron wa'azi wa ikhtibaril wa'iz kuma domin jarraba shi mai wa'azin naga cewa wai shin kamar yadda ake fada ne cewa ibnu sam'un ma bai kaiye shi ba shine yace falam yataka adini bi tsananta ba a kaina an uqasiyal lajiba wa ahtamilul dagida wato da nakayi gugeggeniya da duk wani mai hayaniya wa ahtamilul dagida kuma na jimri ma mai matsatsa da wanda zai ture ni da wanda zai taka ni duka zan iya jimrewa shine yace falam yataka adini kenan bi tsananta ba a kaina bai zaman tuba wani mai wahala a guna abu mai wahala a guna kenan an uqasiyal lagida shine gogegge ne ya da allagida mai hayaniya wannan minal lagad ne idan aka ce allagad hayaniya kenan wa ahtamilu dagida kuma na jimre ma duk wani mai matsatsa da ni da wanda zai ture ni da wanda zai taka ni duk zan iya jimrewa listima'il mawa'iz domin sauraron wa'azi wa ikhtibaril wa'iz kuma dan na jarraba wannan mai wa'azin naga cewa abinda ake fada haka ne ko ba haka bane fa ashabtu ishabal mitwa'a wa nakharabtu fi silkil jama'a fa ashabtu sinami qawiya ishabal mitwa'a wato irin mai qawiya na taguwa hurarra wanda sai yadda aka yi da ita wani kharatu na kutsa fi silkil jama'a wato a cikin ziri na jama'a hatta afdaina ila nadin jama'a al-amira wal ma'mura wa hashada an-nabiha wal magmura yace har muka isa zuwa wani mazauni mazaunin da jama'a al-amira ya tarar da shugaba wala ma'amura da wanda ake shugabantarsa kenan sarki da talakawa gaba daya sun hada abu mazaunin da jama'a al-amira wala ma'amura wato ya tarar da shugaba da wanda ake shugabantar sa wa hashadan nabiha mazaunin da ya tarar da wato mutum fadakkake mai daraja wal magmura da wanda yake rucacce idan aka ce al magmur wato shine fadakkake wanda ake nuna sa da yatsa idan ya wuce kenan mutum mai daraja a gari idan aka ce al magmur shine butacce wanda ma ba a san da zaman sa ba an gane ko shine ake kira khamil kenan butacce wanda ba a san shi ba minal khumul ne sai yace wa fi wasati halatihi wa wasati ahillatihi shaykhun wato a cikin tsaki tsakin ke kasa kurun wannan taro idan aka ce hala an gane ko a cikin ke kasa kurun wannan mazauni idan aka ce ke kasa kuru ko ka ce masa sansani duk dai ne shine ma'ana wani kuri da yake zagaye wata wanda karmu manta ya gabata a can cikin makama ta farko as-sananiya fadar sa da yake cewa wa qada habati bihi akhladu zumari ihabata alhalati bil qamari wal akmami bis samari ihabata alhalati bil qamari wato jama'a sun zagaye shi irin zagayewar ke kasa kuru wato da wata to shine anan ya fada yace wa fi wasu ihalatihi a cikin tsake tsakin ke kasa kurun sa ko ka fada a cikin tsake tsakin sansanin sa wato wa wasdi ahillatihi da tsakiyar jinjiran watan sa ahilla jam'i ne na hilal ga yayin fadar Allah subhanahu wataala yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj yace a cikin tsake tsakin sansanin sa da tsake tsakin jinjiran watan sa shaykhun wato akwai wani dattijo kad ta kawwasa tabbas wato ya tankure yayi baka yau da gobe ta sun kuyar da shi an gane ko idan aka ce ta kawwasa min al qaws ne kenan ya tankure yayi baka ma'ana ya duka ga yayin imrul qais yana fada a cikin wata waƙar sa arahunna la yuhibbuna man qalla maluhu wala man ra'ayna ash-shayba fihi wa qawwasa yace arahunna yace su fa mata na san su la yuhibbuna man qalla maluhu ba sa son mutumin da dukiyar sa ta kankanta ma'ana mai karancin dukiya ba sa san shi wala man ra'ayna ash-shayba fihi ko wanda suka ga hurhura ta burciko a kansa wa qawwasa ya tankure yayi baka wanda a sababin wannan baitin suke cewa shine ash'aru shu'ara saboda a cikin baiti daya ya jimulci ya dunkule abinda wani shahararren mawaki sai a baiti uku yazo da su kamar yadda shi wancan mawaki yake fada yake cewa fa in tasaluni bin nisa'i fa innani basirun bi adwa in nisa'i qabibu idha shaba rasul mar'i aw qalla maluhu falaysa lahu min wuddihinna nasibu yaridna thara al mali haythu alimnahu wa sharhu shababi indahunna ajibu abaiti uku yazo da abinda shi imrul qais abaiti dai tak ya dunkule su gaba daya shi kawai sai ya fada yace arahunna la yuhibbuna man qalla maluhu wala man ra'ayna ash-shayba fihi wa qawwasa ash-shahid dai wa qawwasa ya tankure yayi baka shine yace waqa ansasa kuma yayi gantsarwa waqa ansasa wato yayi gantsarwa dan haka in aka ce al-aqas shine mai gantsarwa in mace ce ce sai ka ce qasa wanda karmu manta ya gabata waqa ansasa yayi gantsarwa wata kalnasa wato ya dora wata ilin dangwara a kansa an gane ko minal kulunsuwa ne kalansuwa ko kace kulunsuwa ita ce hula iddangwara shine yace wata kalnasa ya dora wata iddangwara a kansa wata kallasa ya yafa wani hirami wannan kuma minal qailasan ne wa huwa yasda'u bi wa'adin yashfi sudur wa yulinu sukur yace wa huwa yasda'u yana tsagowa ko kace yana bayyanawa bi wa'adin da wani wa'azi wa'azin da yashfi sudura wato yake warkar da zukata game da duk rashin lafiyar da take cikin ta rashin lafiya a ma'anance wayulinu sukura wa'azin da yake tafsasa wato falumman duwatsu lafazin as-sukur jami'i ne na sakra ga yacen ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fi al-ardi yati biha Allah shine yace wa huwa yasda'u wato yana bayyanawa lafazin yasda'u asali min as-sad'i ne as-sad'i shine ma'ana tsaga ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala was-sama'i zati ar-raj'i wal-ardi zati as-sad'i kuma ma'anar bayyanawar ga yacen cikin suratul hijr fasda'a bima tu'mar wa a'rid 'anil mushriki shine yace wa huwa yasda'u yana bayyanawa bi wa'azin wato da wani wa'azi yashfi sudura wanda ke warkar da zukata yana daga cikin wato hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta wa'azi shine domin a warkar da duk wata rashin lafiya da take cikin zukatan jama'a kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin sai yake cewa fasami ituhu ya kulu sai na ji shi yana faɗa wa qad iftatanat bihi al-uqulu a haƙiƙa wato zukatan jama'a sun fitintu da shi ma'ana kowa ya mika hankalinsa ya tafi yana faɗa a wa'azin yana cewa ibnu adam ya kai dan adam lafazin ibna munada ne mahzufu adatin nida ai ibnu adam yace ya kai dan adam ma agraka bima ya gurruka menene mafi shunuwarka game da abinda ke rudarka ya karkatar da kai gabarin wannan layi mai kyakki wanda yake madaidaici ma agraka menene mafi shunuwarka lafazin agraka min al-igrani al-igra shine wato shunawa kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa la illam yantahil munafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim ai zamu shuna ka wato a kansu mu saka ka shine yace ma agraka menene mafi shunuwarka bima ya gurruka da abinda zai rude ka ya karkatar da kai gabarin gaskiya wa adraka wato menene mafi nacewarka bima ya durruka da abinda zai cutar da kai ba zai amfane ka ba wa alhajaka yace menene mafi kwadayinka bima ya digika da abinda zai sanya ka shishigi da ketare iyaka ita ce dai wadata ubangiji ta'ala ya faɗa innal insana la yaqga arra'ahu stagna wa abhajaka wato menene mafi farin cikin ka da murna da jin dadi biman yudrika da wanda ke zuga ka yana kamba maka yana nuna cewa kai wata tsiya ne yace ta'ani bimayu annika kai dai dan adam dabi'arka da al'adarka a kullun kawai kula kake kana himmantuwa bimayu annika da abin da ke wahaltar da kai ta'ani kana kula kana mai da himma bi ma yu annika da abin da ke wahaltar da kai shine tara duniya lafazin yu annika min al'ana ne idan aka ce al'ana ita ce wahala ga yacen bi ke cewa aksir anaka fa inna rizqa munqasim yati ilayka walau fi jabhatil asadi sai ce wa tuhmilu kana sakaki wa tuhmilu maya anika kana sakaki da abinda wato zai amfane ka ko kuma wa tuhmilu maya anika kana sakaki da abinda ya lazimce ka ya zama tilas akan ka ga yacen min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi kenan shi ma dai min al-inaya ne ma'ana abin da ya zaman to shine yafi muhimmanci a ce ka kula da shi wa tanzi'u fi qausi ta'addika yace kana jayuwa a cikin baka na kitare iyakarka wa tartadi al-hirsa alladhi yurdika wato kana yafi da kwadai wanda ke hallakar da kai lafazin tartadi min ar-rida ne mayafi kenan wa tartadi kana mayafi da al-hirsa kwadai alladhi yurdika wato wanda zai hallakar da kai la bil kafafi taqtani wala min al-harami tamtani wala lil izati tastami wala bil wa'idi tartadi yace la bil kafafi taqtani yace baka wadatuwa wannan la bil kafafi taqtani wato baka dangana bil kafafi da abinda zai wadace ka a rayuwarka ta yau da gobe idan aka ce al kafaf ma'ana daidai wa daida kai dai ba mabukaci ba mai tsananin bukata kuma kai ba za a ce maka mawadaci ba kamar yadda ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki ubangijinsa cewa ya sanya arzikinsa ya maida arzikinsa ya zamanto kafafan an gane ku daidai wa daida tsaka tsakiya kai ba talakka ba mabukaci kuma kai ba mawadaci ba shine yace la bil kafafi taqtanihu yace kai baka dangana da abin da zai wadace ka lafazin taqtani min alqana'a ne wala min alharami tamtani kuma baka hanuwa game da cin haram an gane ko wala min alharami tamtani baka hanuwa game da abin da ubangijinka ya haramta maka wala lil izati tastami kuma baka sauraro ga duk wa'azin da ake wala bil wa'idi tartadi kuma baka tsawatuwa game da narkon azaba ma'ana kashidi da barazana da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ma bayinsa baka tsawatuwa wala bil wa'idi tartadi baka tsawatuwa game da kashidi da barazana da ake yi maka da abuka anta taqallaba ma'al ahwa'i da abuka anta taqallaba ma'al ahwa'i wa takhbiba khabada al-ashwa'i wato al'adarka shine anta taqallaba juyawa ma'al ahwa'i tare da son zuciya wa takhbiba kuma kana fagamniya khabada al-ashwa irin fagamniya ta taguwa mai dindimi idan aka ce da'ab wato shine al'ada ko kace dabi'a ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala ka da'abi ali fir'auna walladhina min qablihim kuma ga yacen cikin suratu ghafir mithla da'abi qaumi nuhin wa adin wa samud walladhina min ba'dihim wama Allahu yuridu zulman lil ibad shine murul qais yake fada ka da'abi ka min ummi huwayrizi qablaha وجارتها ام الرباب بما اصلي شنو يجي كدا ابيك من ام هو يرث قبلها وجارتها الرباب بما اصلي كدا ابيك اي كعادتك وطبيعتك شنو يجي دا ابوك العادرك اكلن انت تتقلب شنو دك كا جويا مع الاهواء واتو تارد سن زوجيا كاي دان ادب wa takhbiba kuma kana fagamniya khabada al-ashwa'i irin fagamniya ta taguwa mai dindini. Dan haka idan aka ce al'ashwa mace mai dindimi, idan namiji ne sai a ce a'asha. Sai ya ce wa hammuka iya himmarka anta da aba filihitiras, shine da kaka wahala kai jibi filihitirasi a wajen tsuhuri neman tara dukiya. Yace wata jama'at turasa lil wurras, ka manta duk abin da kake tara shi, kana tara shi duk wannan gado ne lil wurras ga waɗanda suke magada. Wata jama'a kana tarawa ne, wata jama'at turasa kana tara gado lil wurras ga magada, at-turas dukiyar gado. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa wa ta'akuluna turasa aklan lamma. Sai yace yujibuka takasuru bima ladaika wala tazkuru ma baina yadaika, wato at-takasuru yin alfahari bima ladaika da abin da ke gunka na tarun dukiya. Yujibuka a kullun shine abin da ke kayatar da kai. Idan aka ce at-takasur yin alfahari da yawan dukiya, ga yacin Ubangiji Ta'ala na faɗa ilamu annamal hayatud dunya لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كما قال سورة مسمى سورة التكاثر ألهاكم التكاثر. شين يجي التكاثر ين الفهري بما لديك دا أبنك يبنك ندوكيا يؤجبك وتوشينك سنياك جيجي دكي دنون إسا. أنغانيك من الأجب كينا shine ke sanya ka jiji da kai da nuna isa. Wala tazkuru ma baina yadaika, baka tuna abin da yake gaba gare ka, wato na mutuwa. Watas'a abadan li gareka, yace kai dan adam duk kai ka wanda kake a rayuwarka kana fayin shi ne li gareka, wato saboda kugunan nan naka guda biyu, shine ciki wato da gaba. Duk abin da kake kai kawo kake tarawa a rayuwarka ɗayan biyu ne, ciki da gaba kawai. Shine yace watas'al abadan li gareka, wato kana kai kawo ne, kana wahala a rayuwarka li gareka, yace saboda kogunanka guda biyu. Kamar yadda wani mawaki yake cewa alam tara anna ad-dahra yawmun wa laylatun wa anna al-fata yas'a li garihi da'iba. Yake cewa alam tara anna ad-dahr yawmun wa laylatun, yace baka san ba da cewa shi zamani dare da rana shine zamani. Yace wa anna al-fata yas'a li garihi da'ima, yace a kullun shi fa mutum yana kai kawo ne, yana wahala saboda kogonsa guda biyu kawai, cikin sa da gaban sa. Shine yace wa tas'a kana kai kawo ne abadan har abada a kullun ligare ka saboda kogonka guda biyu, cikin ka da gabanka. Wala tubali alaka am alaika, baka kula shin wannan kai kawo da kake da wahalar da kake lada ne gare ka ko kuma laifi ne akan ka. Yace atazunnu ansa tuturaku sudan wa alla tuhasaba gadan, yace washin yanzu zato kake ansa tuturaka sudan, cewa za a barka karazibi, za a barka wawuya karazibi ba tare da dora maka doka cewa ikaza ka bar kaza. Ga yacan ayi hasabu lil insanu an yuturaka suda, shine yace a tazunnu shin zato kake ansa tuturaka cewa za a barka sudan wawuya shine karazibi. Wa Allah tuhasaba gadan, cewa gobe kiyama ba za a yi maka bincike, a yi maka lissafi, a yi maka kididdiga game da duk abin da ka shuka a rayuwarka na alkhairi da na sharri. Amta hasabu anna al-mauta yaqbalu ar-rasha, shin ko ka zato kake cewa mutuwa tana karwana. Amta hasabu anna al-mauta yaqbalu ar-rasha, shin wai zato kake mutuwa tana karbar cin hanci. Lafazin ar-rusha jam'i ne na rushwa. Rushwa kana da fuska uku game da ra'unikin musallas ne, kai mata gamma ka ce rushwa ko ka ce rashwa ko kuma ka ce rishwa, jam'in rushwa shine kenan ar-rusha, shine yace amta hasabu ko ko zato kake annal mauta cewa mutuwa ya gabadun rusha na karbar cin hanci, aw yumayizu bainal asadi war rasha, ko kuma kana zaton cewa mutuwa tana bambanta tsakanin zaki wato da dambun cilimi wanda yake na barewa. Ar-rasha shine dan barewa sabon aihuwa wanda yana tagal-tagal, wanda kafin ya fara iya tafiya shine ake kira ar-rasha. Gane ko? In ya tashi sai kaga ya fadi kamar ya linki, shine yace aw yam aw yumayizu bainal asadi war rasha, ko ko a iya zaton ka mutuwa tana bambanta tsakanin zaki wato da dan barewa sabon aihuwa. Yace kalla ka kiyaye kanka, wallahi lan yadfa almanuna malun wala banun, tarun dukiya ko yawan ƴaƴa ba sa ije ma bawa mutuwa. An gane ko? Me Allah ya faɗa ga masu itikadin cewa fita fagen daga shike gaggauto da mutuwa, zaman gida shike jinkirta rayuwa? Ubangiji ta'ala yace kul fadra'u ana anfusikumul mauta in kuntum sadiqin, kuma ya faɗa kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kuma ya faɗa yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana wa ma huwa bi muzahzihi minal azabi an yu'ammar. Gaya can aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, shi wancan na cikin suratul baqara shine yace walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. To shine anan yake faɗa yace kalla, yace ka kiyaye kanka, lan yadfa almanuna malun wala banun, tarun dukiya ko yawan ƴaƴa har abada ba sa ije ma bawa mutuwa. Wala yanfa'u ahlal quburi siwa al'amalil mabrur, ba abin da ke amfanar waɗanda suke cikin kaburra in banda aiki wanda yake karbabbe abun Allah subhanahu wataala. Idan aka ce almabrur karbabbe, ga yacin hajjun mabrur, an gane ko? Hajji karbabba, kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, wannan yake cewa wannan wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, karbabbar hajji agun Allah subhanahu wa ta'ala ba ta da wani sakamako face aljanna. Al-umratu ila al-umra kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, shine yace wala yanfa'u ahlal quburi, ba abin da ke amfanar waɗanda suke cikin kaburra mamata siwal amalil mabrur, in banda aiki karbabbe agun Allah subhanahu wa ta'ala. Yace faduba liman sami'a wawa'a, yace farin ciki da murna da alasan barka ya tabbata liman sami'a, ga wanda ya ji wa'azin da aka yi masa, wawa'a kuma ya kiyaye, wa haqqaqa madda'a kuma ya haƙiƙance abin da yake kirari, wa haqqaqa ya tabbatar da madda'a abin da yake kirari na cewa shi fa ya ji wa'azi, wana han nafsa anil hawa kuma ya hana zuciyarsa game da abin da take so, abin da ya saba ma shari'a, wa alima mutumin da yayi sani annal fa'iza cewa marabauci a gobe kiyama, manir awa shine mutumin da ya tsawatu ya kame gabarin abubuwan da Allah ya haramta, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, ya san da cewa kuma shi dan adam ba shi da komai a gobe kiyama illa ma sa'a, faci sakamakon iya abin da ya aikata ya shuka a rayuwarsa, wa anna sa'ayahu cewa aikinsa da ya aikata a rayuwarsa ta duniya saufa yura, da sannu za a nuna masa ido da ido ya ganshi a ranar kiyama. ثم أنشد إنشاد وجلين sannan sai ya sa waka irin sabar waka ta wajilin wato matsoraci ga ya can wani bihum an baifi ibrahim iz dakhalu alayhi faqalu salama qala inna minkum wajilun min alwajlani kar mu manta min alwajlani tuntuni ya gabata innamal mu'minuna alladhina idza zukira allah wajilat quluhum kuma ga ya can cikin wannan suratul hajji an allazina idza zukira allah wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum shine yace thumma anshada sannan sai ya sa waka inshada wajilin irin sabar waka ta matsoraci bi sautin zajilin wato da murya wanda take mai kwari la amru kama tugunil magani walalgina idha fakanal musri thara wa thawabihi fajuri fi maradillahi bil mali radiyan bima taqtani min ajrihi wa thawabihi wa badir bihi sarfa zamani fa innahu bimikhlabihi al-ashga yagulu wa nabihi wala ta'amani dahra lakauna wa makrahu baka makhamilina akhana alayhi wa nabihi وآسي هوى النفس الذي ما أطاعه أخو ذلة إلا هوى من عقابه وحافظ على تقوى الإله وخوفه لتنجو مما يتقى من عقابه ولا تلهو عن تذكار ذنبك وبكه بدمع يضاهي الوبل حال مصابه ومثل لعينيك الهمام ووقعه وروعة ملقاه ومطع مصابه وإن قصار منزل الحي حفرة سينزلها مستنزلا عن إبابه فواها لعبد ساءه سوء فيله وأبدى التلافي قبل إغلاق بابه شنيت لأمرك رنسوانك دقانك رايورك kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa la'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun la'amruka yace rantsuwa nake da rayuwarka almagani wato gidaje waɗanda suke masu tsada an gane ko jam'i ne na magna idan aka ce maganan shine wato masauki kenan gida wanda an kankara shi yayi yadda ya kamata yace almagani yace gidaje walal gina yace ko wata wadata yace ma tuguni bata wadatar da almusri wato mai dukiya idza sakana thara wato idan ya zauni kasa shine kabari wa thawabihi ya tabbata a cikin sa la amruka yace rantsuwa nake da kwanukan rayuwarka almagani duk wasu gidaje da kai dan adam kake tarawa da filaye da gonakai walal gina ko wata wadata yace ma tuguni bata wadatar da almusri wato mai tarun dukiya idza sakana thara idan ya zauni kasa ta kabari wa sawabihi ya tabbata a cikin ta ga ya can wa ma kunta sawiyan fi ahli madiyana tatlu alaihim ayatina shine wa sawabihi kenan ya zauna a cikin shi kenan sai ka dan bambanta shi da sakana kenan idza sakana almusri sara idan mawadaci ya zauni kasar kabari sai ka ce wa sawabihi ya tabbata a cikin ta yace fajud yace kai baiwa bil mali da dukiya fi maradillahi game da abubuwan da za su cancanta maka samun yadda da amincewa ta ubangijinka radiyan kana mai gamsuwa bima an gane ko bima takatani da abinda kake katihu min ajrihi na ladansa wa sawabihi da kyakkyawan sakamakonsa wa badir bihi sarfas zamani wato ka rigayi juyawar zamani bihi wato da yin baiwa da dukiyarka an gane ko kafin zamani ya kwace ta kai gaugawa ka rigaye shi ne ce wabadir kargaye sarfar zamani juyawar zamani bihi shine da yin baiwa da dukiya fa innahu shi fa zamani yace ya gulu yana hallakar da mutum bi miklabihi wato da ƙomboransa al'ashiga wanda yake mai goyayya ta farcewa na bihin wato da hirarsa gane ko nab shine hira haun anan kenan da mir ne shine yace fa innahu shi zamani bi miklabihi da ƙomboransa ko kace farcina in aka ce miklab shine wato faracina irin na tsuntsu shine kenan ake kira ƙomburu wanda kar mu manta ya gabata tun ajiya al'ashiga wanda yake mai goyayya wato wanabihi wato dhirarsa kenan ya gulu yake hallakar da mutum sai yace wala ta amani dahar alkauna karka amince ma zamani mai yawan ha'intar mutum wa makarahu da makircinsa yace fa kam khamilin da yawa wato butacci wanda a gari ba a san da zamansa ba wanabihin da wanda yake fadakekke wanda in ya wuce ana nuna sa da yatsa su ne manya a gari yace akana alaihi yace gaba ɗayan su yace so nawa zamani ya hallakar da su da wanda yake mai daraja da wanda yake butacce zamani ya hallakar da su shine yace wala ta amani dahara karka amince ma zamani alkhauna mi yawan ha'inci wa makarahu da makircinsa fa kam khamilin wato butacci nawa wanabihin da wanda yake fadakekke akana alaihi zamani ya hallakar da shi si hawan nafsi yace ka saba ma san zuciya allazi wanda ma ada'ahu aqudillati wato batacce bai taba wato mika ma san zuciya wuya illa hawa min iqabihi faci sai ya surmiyo daga kololuwarsa duk wata daraja da yake da ita inda ya bi san zuciya to yanzu ya surmiyo yayo kasa illa hawa faci sai ya surmiyo min iqabihi daga kololuwarsa lafazin iqab anan jami'i ne na aqaba aqaba kololuwa sai yace wa hafiz ala taqawli ilahi ka kiyaye akan tsara dokokin ubangijinka wa khaufihi da tsoran azabarsa litan juwa dan ka tsira mimma yuttaqa min iqabihi game da abinda ake neman kariya min iqabihi na ukubarsa wala talhu kada ka kauda kai ka shagala ka raukana anta zikari zambika game da tunawa da laifinka wabkihi kai ma zunubinka kuka bi dan inda hawaye yudahil wabla hawayen da yake kama da mamako hala masabihi wato a lokacin zubarsa an gane ko wala talhu ma'ana kada ka shagala ka kauda kai kamanta gaya can wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha shine yace wala talhu kada ka shagala ka kauda kai anta zikari zambika game da tunawa da zunubinka wabkihi kai ma zunubinka kuka bi dan inda hawaye yudahil wabla hawayen da yake kama alwabul yasa ha to yudahil muzna kenan a nuskar da take hannunku a wadda take hannuna yudahil wabla kenan yudahil muzna wadda take kama da girgije lafazin almuzn jami'i ne na muzna yudahil muzna wanda yake kama da girgije ko kuma yudahil wabla wanda yake kama da mamako na ruwa hala masabihi kenan halin zubarsa yudahi min almudaha ne gaya can yudahi una qaulal ladina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun sai yace wa masalli ainaika alhimama wato ka masalta mutuwa li ainaika wato ga idaninka wa waqa'ahu wato da mamayarta wa ra'ata malqahu wato da furgici na haduwa da ita wa maqama sabihi wato da dandanan dacinta a kullun ma'ana ka kawo mutuwa ka tsida ta tsakanin idaninka kuma ka tuna wato mamayar da mutuwa take yi ma bawa kai tsaye take tsawwa ba tare da shiru ba shine yace warau atamal qahu kuma da furgici na haduwa da ita wa maqama sabihi da dandanan dacinta sai yace wa inna qusara manzilil hayyi lalle karshen masaukin dukkan wani mai rai yace hufratun shine ramin kabari sai yanziluha da sanni zai sauka cikin wannan rami mustanzala ko kuma mustanzila an gane ko wato yana mai sauka an kibabihi wato gabarin kubobinsa ko kuma mustanzalan yana abin saukarwa an kibabihi wato gabarin kubobinsa lafazin kibab jam'i ne na kubba ma'ana duk wani matsayi da yake da shi mai daraja an gane ko da duk wani dogon gini da ya shiga yake labewa a ciki to in lokaci yayi dole za a kwankwalo shi shine yace mustanzalan yana abin saukarwa an kibabihi gabarin wato kubbobinsa sai yace fawahan yace ya mutukar mamaki li abdin yace gabawa gabawan da sa'ahu su'u fi'lihi mummunan aikin sa wato ya bakanta masa zuciya wa abdat talafi ya bayyana cimma abin da ya rage masa na kwanukan rayuwa kabla igilaki babihi kafin kulle masa kofa an gane ko menene ma'anar kulle masa kofa kafin mutuwa ta cimmasa mutumin da yayi kokari ya cimma abin da ya rage masa yayi kokarin gyara ayyukansa qala sai yake fada fa dhalla alqaum jama'a sai suka zamanto baina abratin tsakanin hawaye ya zuruna ha da suke zubarwa wa taubatin da tuba yuzhirunaha wato da suke bayyanawa hatta kadati shamsu tazulu wato har ya kai rana ta kusa ta gushe wal faridatu taqulu wato sallah ta farilla ta kusa ta dadu akan shumullar ta kenan in ka dauki sallolin da aka farlanta mana nawa ne biyar ne kenan kaga in sallah ta uku ta zo kenan sallah ta dadu ita ce sallah ta magarba shine yace wal faridatu taqulu wato farilla ta kusa ta dadu falamma kasha'atil aswat lokacin da wato muryoyin jama'a suka kaskanta ga yacan wa kasha'ati la aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa wala ta'amal insat wato kawaici ya hadu wastakannati la abarat wal ibarat wato zubar hawaye ya buya wal ibarat wato da kalmomi shine zancen jama'a lafazin ibarat jam'i ne na ibara shine yace wastakannati la abarat wato hawaye ya buya lafazin wastakannati min al-kinni idan aka ce al-kinnu shine wato daki kenan inda ake shiga a boye kungo ga yacin wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min al-jibali aknanan shine yace wastakannati al-abaratu wato hawaye ya buya wal ibaratu wato da maganganun jama'a istasraka mustasrikum bil amir al hadir wato sai wani mai kururuwa yayi kururuwa game da shugaba wanda ke halarci agun wannan wa'azi waja'ala sai ya hadu yaj'aru ilaihi yana kai karan wannan shuga wannan yaj'aru ilaihi yana wato daukaka murya yana karaji ilaihi zuwa ga shi wannan shugaba wanda yazo gun wa'azi min amilihi al-ja'ir gamada wato wani ma'aikacin sa azzalimi wanda ya tankwasa shi wal amiru sajin ila kasmi shi ko shugaba ya karkata zuwa sauraron kasmihi abokin jayayyar shi wannan talakka lahin an kashfi zulmihi yana mai shagala da kauda kai gamada yayi zaluncin da aka ma talakkansa kamar yadda suke fada a wancan lokaci har yau haka ne su mai kwanta ba sa kware ma junansu baya di yadda za'ai akwai wahala sai an yi karo da wanda yake lalle adali zaka ga yayi kokarin fitar ma da talaka haƙƙin sa idan mai iko ya zalunce shi. Anan a takaice abun wa'azin ne, bayan malam yayi wa'azi sai wani talakai tashi shine yace istasraka mustasrikun bil amir al hadir, sai wani mai kururuwa yayi kururuwa bil amir al hadir, wato da shugaba wanda ya halarci gun wa'azin, waja'ala shi wannan talaka ya hadu ya ji'aru, wato yana karaji ilaihi zuwa gare shi min amilihil ja'ir game da wani ma'aikacinsa wanda yake azzalimi, wal amiru sagin ila khasmihi shi ko shugaban yana mai karkata jinsa ila khasmihi zuwa abokin jayayyar sa kenan abokin jayayyar na talaka, lahin an kashfi zulmihi yana mai shagala wato game da yayi masa zaluncin da aka zalunce shi, falamma ya isa min rauhihi lokacin da ya yanke kauna min rauhihi game da wato taimaka masa da agaza masa, istanhadal wa'iza li nusihi sai ya ce malam a tashi a ma shugaba wa'azi. An gane ko, sai ya nemi cewa mai wa'azin ya tashi ya ma shugaba nasiha, fanahabata shiniri wato sai malam ya zabura irin zabura ta mai zaginewa a fagen daga, wa'anshe da ya sabu waka mu'arridan bil amiri yana mai jirwaye da kaman wanka wato da shi shugaban, kenan dai wa'azin na shugaba ne. To tare da cewa a cikin da yawa daga cikin nusak babu wannan, kuma yana da ɗan tsawo kaɗan shi abinda babu nan da ya kamata kenan mu dakata insha Allahu kenan, wadda nuskar da ke akwai ba laifi kenan sai a yi photocopy kinta kenan insha Allahu a darasi mai zuwa kenan dai za mu tashi daga fazalla alqawmu baina abratin yazrunaha insha Allahu, dan za mu dakata da fatan abinda muka fada daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.